المسند بسنته الى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك يا اخوة. السلام عليكم ورحمة الله. barkanmu da wannan yammaci na Alhamis 16 ga watan Ramadan shekara ta 1434 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 25 ga watan 7 shekara ta 2013 miladiya. A darasinmu na jiya mun kare karatu da ƙarshen suratul Nisa'i. Yau za mu tashi farkon suratul Ma'ida. Suratul Ma'ida ita ce sura ta 5 idan ka ɗauko lissafi daga farkon Alƙur'ani. Suratul Ma'ida sura ce madaniya bisa ga ijma'in malamai kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya faɗa. Suratul Ma'ida ta sauka tsakanin Makka da Madina a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taho zuwa ga yin aikin hajjin bankwana. Kuma ita ce surar ƙarshe cikin surorin Alƙur'ani waɗanda suka sauka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam guda 114. Hadisi ya tabbata cikin mustadraj na Imam al-Hakim daga Jubairu ɗan Nufayr. Allah ya ƙara masa yadda yake cewa hajjajtu fa dakhaltu ala Aisha, na je aikin haji kuma na biya don in ziyarci na Aisha. Ma'ana ita ma a lokacin ta je aikin haji tana masaukinta sai je ya kai mata ziyara. Fa qalat li ya Jubair, sai na Aisha take da shi, ya kai Jubairu, ataqra'ul ma'ida, shin kana karanta suratul ma'ida? Fa qultu na'am, yace sai nace eh. Fa qalat, sai na Aisha take, amma innaha akhiru suratin nazalat, ka sani suratul ma'ida ita ce ƙarshen surori na Alƙur'ani da suka sauka ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da ka fa ma wajadtum fiha min halalin fastahalluhu ko fastahilluhu, duk abinda kuka tarar na halal a ciki to ku yi aiki da shi a matsayin halal. Wa ma wajadtum fiha min haramin faharrimuhu, duk abinda kuka tarar a cikinta na haram to ku haramta shi, ma'ana ku guje shi. Abinda wannan yake nunawa kamar dukkanin ayoyin suratul ma'ida muhkamai ne, dukkanin su babu wacce aka shafe, dukkanin su ana yin aiki da su. Idan aya ce wacce take bayani na halal to halal din yana nan har ila yau, har Allah ya nade kasarsa. Idan aya ce ta nuna abu kaza haram ne cikin suratul ma'ida to abin nan haram ne har Allah ya nade kasarsa. Shi yasa waɗansu malamai suka ce babu wata aya da aka shafe aiki da ita cikin suratul ma'ida, dukkanin ayoyin suna aiki, domin ita sura ita ce ƙarshen surar da ta sauka, bayan ta ba a samu wata sura ta sauka ba ballanta naka shafe ayoyin cikinta. Duk da an samu wata ruwayar daga Abdullahi ɗan Abbas da Amir ibn Shurayhil Ash-Sha'bi suka ce akwai aya ɗaya ko biyu waɗanda aka shafe su, wanda idan Allah Maɗaukakin Sarki ya kawo mu wajen bayanin su za mu yi ishara zuwa gare su. Ayoyin suratul ma'ida 120 ko 122 ko 123 a wani kauli na malamai. Wa mawdu'ur ra'isi, abinda suratul ma'ida ta sa gaba wajen karantarwa, bayanul halali wal haram, bayanin halal da kuma haram. Wa rabtu zalika bil aqida, da kuma hada hakan da kudiri na musulunci, cewa annallaha ilahun wahid, lallai Allah abun bauta ne guda daya. Fala harama illa ma haram, babu haram sai abinda Allah ya haramta. Wala halala illa ma ahal, babu halal sai abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya halalta. Kamar yadda Salman al-Farisi yake cewa al-haramu ma haramahu Allah fi kitabi wal halalu ma ahallahu Allah fi kitabihi, haram shine abinda Allah ya haramta cikin littafinsa, haka nan ma halal shine abinda Allah ya halalta a cikin littafinsa. Wa yadkhulu hadha fil qawl wal amal, kuma halal yana shiga cikin zance, halal yana shiga cikin aiki, haram yana shiga cikin zance, haram yana shiga cikin aiki. Wata magana haram ce, wata kuma halal ce, wani aikin haram ne, wani kuma halal ne. Da haka dai ana iya samun halal cikin magana, haram cikin magana, halal cikin aiki, halal cikin magana. Fatan mu Allah Maɗaukakin Sarki ya mana jagoranci wajen karanta ta daidai da bayanin ta daidai da ƙoƙarin yin aiki da abin da ta kunsa. Bismillah.